I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead, I pour the milk.
Da 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 da